babacin
mu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muktar Umar Sharada. Dangane da matsalar da ake samu
na limamin
Ilani. Eh limamin masallacin Juma'a na Rijiyar Zaki.
Wato gashi an shigo goma karshe. Shin menene falalar goma karshe?
Shi wannan goma karshe kamar da manzala sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kuma kamar da Alkur'ani ya tabbatar mana a cikin sa Lailatul Qadr yake. Shi kuma Lailatul Qadr wani dare ne wanda ya dare da wata duk wanda ya daidai da wata dubu. Saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam yana umartar mu a tsananta wajen neman wannan daren. Abin da yasa Allah ya bamu shi saboda mu al'ummar annabi ba za mu dade a duniya ba. To sai Allah ya zabi wannan ranar ya bamu. Idan kai ibada a cikin ta to za ka yi suko da ibadu wanda shekarun rayuwarka ba za su kai ba sai Allah ya baka. Shi yasa Allah ya bamu Lailatul Qadr. To amma kalubalen da shugaban mu shi Lailatul Qadr nan an ayyana shi dai a mara. Cewa a neme shi a mara za ka iya samun sa. Uku ga wata, biyar ga wata, an ce dai a neme shi a mara. Saboda haka sai ka ga mutum gaba ɗaya ba zai ibada ba sai goma karshe sai ya tashi cewa sannan zai yi ibada. Wanda Lailatul Qadr an ɓoye shi, Allah zai iya canza ya dade shi ɗaya ga wata, ko uku ga wata, ko biyar ga wata, ko tara ga wata. Amma sai ka ga mutum ya ki ba zai komai ba sai ramadan shirin ya zo, sannan ne za a yi ibada.
Wannan kuma ya zo mutum duka gaba ɗaya da ba wai sai goma karshe.
Yawwa, ayin manufar ramadan shi ne Allah ya ba al'ummar manzon Allah ramadan domin ta raya daren gaba ɗaya. Domin duk mutumin da ya raya daren kwana 30 gaba daya ko 29 to kaga lallai dai a daren ka riska domin ko nafila kai raka a biyu kai a daren in dai Allah ya sa ka yi to ka riski ne na tuka dai saboda haka idan mutum shekara 30 yana raya kwana 30 to fa ya raya ya samu Lailatul Qadr 30 kenan a rayuwar sa saboda lallai akwai shi a wata
to kashi a mara ake samun wannan
dare eh mara shi ne 3 5 7 ma'ana dai ya zama dai kwanakin
mara ina goma garshen kamar 21
yawa 21 23 25 27 29 wanda wasu sun tafi akan 27 amma ba lallai ya zama hakan ba Allah zai iya canza kan komai
me yasa wasu suka tafi akan 27
to saboda sai akwai hadisi ne wanda ya nuna hakan cewa akwai sahabin da yake ya san ranar ya san daren aka tambaye shi sai yace ai daren 27 ne idan kamar mutanen Saudiya su suka ba wa 20 kawai su a fahimta su kawai shi ne baya canza wanda kuma Allah zai iya canza haka amma dai mutum ya tsaya ya nemi shi a kwana 30 din ya fi ya ware wata rana ya ce a nan kawai zan nemi shi
kamar a nan din ma za ka ga mafi yawanci ba a cika cika a masallaci ko ba a cika jajircewa wajen raya wannan dare ba shi daren 27 wani kira za a yi wa al'umma
wannan shi ne babban kalubalen da ke gaba musulmi wato duk sanda Allah ya ce ka zo kai kaza kamar ranar juma'a tana da wata sa'a wacce aka ce kan karaya da juma'a gaba ɗaya da ambaton Allah saboda haka duk sanda Allah ya ce ka nemi abu kakka ce wai zai a farko kuwa gashi kalubun da ke gaban mu shine mutum sai ya ware ce saboda ba kai ka tsara ba Allah ne ya tsara Allah ku zai iya canza abun sa eh saboda haka kuskure ne mutum ya ce ba zai raya goman karshe goman farko goman biyu ba sai goman karshe sannan wai zai raya alama ce ta cewa lallai ba haka ake so kai ba Allah bai umarce ka da haka ba so ake karaya shi gaba daya domin lallai a cikin watan akwai daren in karaya shi ko karaya ta shekara 30 ta sai ka samu Lailatul Qadr 30 isa manzala sallallahu alaihi wasallama ya zama sahabbai wata shida suke suna addu'a Allah ya kai su ramadan sai kuma su yi wata shida suna addu'a Allah ya sa abin da suka yi a ramadan Allah ya karba saboda su sun fi mu sanin muhimmanci ne wata
baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya
Zafi a zafi, na bar zafa wata illa, ta hakan ga zafi ya saba wa da ibada, ga kamala. Goma na marmari, goma wuya, goma na marmari, ayya, 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 ay